Bayan da rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta gabatarwa taron manema labarai gungun wasu mutane da take zargi da yin faji da makami a garin Ofata jihar Kwara, inda aka kashe gwamman mutane a kwanan baya, 'yan fashin sun yi zargin cewa su yaran gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ne da shugaban majalisar dattijan Najeriya Bukola Saraki, kuma su suka ba su kayan aiki da makamai. Ita ko gwamnatin jihar Kwara ta fito ta musanta yin hulɗa mu'amala da sanin waɗannan 'yan fashi da makami. Dr. Muhyiddin Akorede shine mataimaki na musamman na 'yan jarida ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed. Dr. Muhyiddin Akorede ya ce mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ya musanta duk wata masaniya a game da wannan lamarin, ko ɗaukar nauyi, goyon baya, ba da makamai ko ba da kuɗi ga 'yan bangar siyasa a jihar Kwara ko ma ko ina a cikin ƙasar nan. Don haka gwamna Abdul Fatah Ahmed ya yi watsi da zargin 'yan sanda da mutanen da aka kama. To Dr. Korede, mutanen da aka kama sun yi zargin cewa su yaran gwamna Abdul Fatah Ahmed ne da Bukola Saraki. Sai Dr. Korede ya ce,
the His Excellency Governor Fatah Ahmed denies sponsoring or supporting any of these persons. And I'm sure that the Senate President will also come out to distance himself from these people that the police has paraded.
Kamar yadda ya faɗa tun farko, mai girma gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ya musanta ɗaukar nauyi ko goyon bayan waɗannan mutanen, kuma ya tabbatar da shi ma shugaban majalisar dattijan Najeriya Sanata Bukola Saraki zai fito ya nisanta kansa ga mutanen da 'yan sanda suka nuna wa 'yan jarida. Na tambaye shi na ta gani me ya jawo wannan zarge-zarge ga gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed. Sai Dr. Muhyiddin Akorede ya ce bai sani ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.